muna hiyar are cikin jamhuriya barka da biyar Allah da fatan mun sha ruwa lafiya nai wa musulmi gwani iko ne tawassuli da madubin tarbiya nai wa musulmin da hiyar arewa cikin jamhuriya barka da biyar Allah da fatan mun sha ruwa lafiya mahabubu abun akwai kwaya sanadin da ba a yi wa zuciya a ibada shi muka kwaya a zo mun mu idan da kure rabbana karam gwanta mana wadaya nai wa musulmin da hiyar arewa cikin jamhuriya barka da biyar Allah suwa muka zo gare ku tare da fatan an kai lafiya nai wa musulmin da hiyar arewa cikin jamhuriya barka da biyar Allah da fatan mun sha ruwa lafiya nasarawa municipal kai bisa kuskure ubangijin mu kai mana yafiya dai wa musulmun na hiyar arewa cikin jamhuriya barka da biyar Allah da fatan mun sharuwa yafiya sokoto ke buzan ta laka da murarraba mu yi tara mu sauke galiba bisa tsantseni ba jajiba mu soma yi daren lailatul kadar gani ga masu rahunan duniya dai wa musulmun bisa jinjina nasarawa koge da Kaduna mu rike igiyar mu ta rabbana mu ciyar da halali ɗan uwa ubangiji zai yi mana ninkiya dai wa musulmun zancan zuci in shallake ya rabu sa'in tana a intijiya dai wa musulmun na hiyar arewa cikin jamhuriya barka da biyar Allah da fatan mun sha ruwa jamhuriya barka da biyar Allah.